so you think you can tell heaven from hell, the blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have you found the same old fears? Wish you were here. Da 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 da